أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة shekara 23 da watan Jumada al-Ula shekara ta 1446 Hijriya da 7 kai Hijriya wanda ya dace da 14 da watan 11 shekara ta 2025 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine Al-Jami'u Sahih na al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bayan dogon hutu da muka yi wannan shine darasin mu na 1196 zan mu tashi a cikin babi na 80 cikin kitabul janaiz babun iza qala al-mushriku inda al-maut la ilaha illa Allah ina ganan ne ko a babul jarir ne kenan shi mun yi shi wannan kewa na 81 kai zan mu tashi babi na 81 cikin kitabul janaiz al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa باب الجريدة على القبر باب دكي بيان ازا ابنن ازا باوان دبينو ساجي نا دبينو اكن ابنن اكن قبر يتي واوسا بريدة الاسلمي بريدة الاسلمي ياي وسيا ان يجعل في قبره جريدة تاني اسا ساجن دبينو غدا بيو ابسا قبرن شي ا تشرو باوان اكفا ور ابن عمر فستادا على قبر عبد الرحمن ابن عمر ياغا وتا رونوا اكن قبرن عبد الرحمن faqala sai ce in zihu ya gulam cire ta wannan ruhun ya kai yaro fa inna ma yuzilluhu amaluhu abinda zai mishi inuwa shine aikin shi shi yayi kabari yayi kabarin yayi ruhwa yana dan uwan shi ruhwa akan kabar wa qala kharijatu ibn zayd kharija ibn zayd yake cewa ra'aituni na ganni wa nahnu shubbanu mumuna matasa fi zaman usman radiyallahu anhu a zamanin usman Allah ya rada shi wa inna ashadda nas wa thabata yace wanda yi mu tsananin zabura allazi yasibu qabra usman ibn maz'un shine wanda yake tsallake qabarin usman ibn maz'un hatta yajawizu hayya tsallake shi ya sabura bisa qabarin usman ibn maz'un hayya tsallake shi yarinta ce suke mai da qabarin nashi wajen wasa wasu su zo su tsallake wani ya zo ya tsallake to wanda yi tsananin wannan zabura shine wanda zai tsallake wa qala usman ibn hakim yake cewa akhadha bi yadi kharija kharija ya kama hannuna fa ajlasani ala qabrin ya zamana dani akan qabari wa akhbarani an ammihi yabana labari gami da amman shi Yazid ibn Sabit qala yace inna ma kuriha zalika liman ahdasa alaihi yace an karhanta wannan an ki wannan ne ga wanda ya faru abun ya kirkire shi wa qala nafi'u nafi'u yake cewa kana ibn umar ya kasance yajlisu ala alquburi yana zama busa qabari nan ibn rushd yake cewa Allah mushi rahama yace wa izharu min tasarrufi al-bukhari anna zalika khasun bihi ma fa zalika aqwat bi qawli umar inna ma yuzilluhu amaluhu yace wannan abin da yake nihi yana nunin cewa wannan abu ne ke bantacce a gare su ma'ana wancan mazaje guda biyu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani wannan abu sa kabarin su ya zo ya kafa itace akan kabarin su kenan khususiya ce gare su wani bayyana wannan dama ka ce shi ma an kafa mishi icen dabino dan a sassauta mishi azabul kabar قال ابن المنير في الحاشيه ابن المنير رحمه الله cikin hashiya yake cewa arada al-bukhari nan abinda bukhari yake so yake nihi annal ladzi yanfa'u ashabul qubur abinda ke anhwana masu kan cikin kabari hi al-amalus salihah sune ayyuka nagari wa anna ulul bina'i cewa girman rihi wal julusu alaihi da zama akan shi wa gairu zalika da wannan wannan la yadur bi suratihi surat bata cutarwa dan kamar ka hau kabarin ko ka taka wannan shari'a ta hana amma ba wai dan ka taka yana cutuwa ba yana ji shi ka hausa ma wa inna ma yadur bi ma'anahu idza takallama alqa'iduna alayhi ba yadur masal yace abin da yake cutarwa da ma'anar shi shine idan wanda suka zamna sama kin sun yi magana sun yi abin da zai cutar yace hazihi al-asar wannan asar da ya kawo shi bukhari wanda ya ambata cikin wannan babi da ya kawo al-imam ibn hajar yake cewa ta hataju ila bayani munasabati halit tarjuma duk suna buƙata ayi bayanin me yasa bukhari ya kawo su galkashin baban nan wa ila munasabati ba'd hali ba'd kuma da cewa alaka bangaren su da bangare wazalika annahu lam yakur hukum wada ul jarida saboda dukkan su wannan asar in mun nura ba wanda ya ambaci hukuncin azabawan dabinu a bisa kabari duka wannan asar in aikin na sahabbai da wannan da magana ibnu umar wa zakar asr buraida wa zikru asr buraida da ya kawo asar na buraida yace hu yuzunu bi mashru'iyati ha yana nuni game da shar'antuwar abin ma'ana an yuji ala fi qabrihi jaridatan da yace a sa a kabarin shi tsagen dabino guda biyu bawa tsagi biyu yace summa asr ibn umar sannan kenan kaga shi nan yake nuni buraida ya tahi akan halaccin a ci kab a ci bawa a sa kamar da annabiyan ma wancan mutane guda biyu sannan yace asar kuma na ibnu umar mushiran la tasiri lima yudau al qabr shi kuma yana nuni akan cewa babu wani tasiri ga wani in an dora mushi wannan bawan a bisa kabarin shi bal ta'sirul amal salih kawai aiki na gari shi yake tasiri yace zahirin su ya zama akwai cin karo da juna falizalika abhama hukum wa ul jarida sai sa bukhari ya kawo hukuncin azabawan dabinan alihi bai ce maka ba halacci ko haramci ko karhanci kawai tayi babul jarida ta alal qabri saboda wannan ya hanga wancan asar din da wancan akwai cin karo da juna wani yana ga shar'antuwa wani yana ga bai shar'antu ba akwai sabani kan mas'ala Zain ibn al-Munayyir haka ya fada yace wallazi yazuru min tasarrufi tarjihu alwada amma abinda muke fahimta muke gani ya bayyana mu akan tasarrufin Bukhari ya rijayar da cewa ana iya dorawa saboda ya fara kawo asar kin da yake nuna halaccin dora sai a bada amsa gami da asar kin ibnu umar cewa ya ga runwa a bisa kabari wannan ba yana nihin ba cewa zata an hanar da mamacin sabanin azajarida bawan dabinan nan yace shi shar'antuwa shi ya tabbata da aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya aza bawan dabino guda bi a kabarin wasu mutane guda bi duk da wasu malamai sun ce waqi'atu ainin ce ya hatamilu an takuna maqsusa bima adallahu Allahu ala halil mayyit duk da wasu malamai sun ce wannan da annabi yayi shi kuma wani abu ne waqi'atu ainin itala umumalaha wani abu wanda aka ma mutun daya baka dokan shi ka dabbaka gaba ɗaya ga sauran al'umma sai in kana da dalilin da ya nuna cewa ana iya ma kowa da kowa wanda yake nuna mana wannan akwai wanda yayi zanubin nan yazo annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi kaje kai sallah akim salata tarafai nahar lailu zulfan mina wannan annabi alaihi salatu wassalam da aka ce mishi ya tsaye da sallah chai ahiyali aulil nasi amma ya ma'aikin Allah wannan ayat ta wace ko kuma ta mutane ce gaba daya kenan kaga nan gurin me yake nihi in ba waqi'atu ainin in ba ta samu dalili ba da ke nuna cewa ta shahi kowa ba a dokan ta azama kowa kenan wannan wasu ne aka ma ba a dokowa a ce annabi alaihi salatu wassalam yana nihin duk wanda aka gani ya mutu a sa mishi ba wanda binu a sa a kabari yace amma asar da aka kawo cikin zama a bisa kabari magana Umar ibnu Umar zan ce abinda ke mishi inuwa shine aikin shi ya shiga akan cewa kamar yadda inuwa bata an hanarwa da a ce dan girmamawa aka sa to haka nan ka zamna a bisa kabarin wani dan nihin wulakantar da shi shi ma bai cutar da shi aikin shi ke cutar da shi ko kuma zai abin gakin shi yake cali an aba ala radfin ahabbu ilay min adu ala qabri in hau bisa ice wannan bisa dutsi mai kwashe da zahin wuta shi yahi burge ni da a ce in aza kafata bisa abin nan bisa kabari yace wa hazihi min almasail almukhtalifa ya wannan mas'alolin da an yi sabani a cikin su wa warada fiha min sahihi alhadisi abinda yazo cikin sahihin hadisi kyarara a cikin muslim abu marsad alganawi marfu'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tajlisu ala alqubur kakku zamana bisa qabr bulla wala tusallu ilayha kakku zamana kakku yi sallah a wajen su nawawi yace almuradu bil julusi alqu'ud innal jumhuri abinda ake nihi zama a wajen malamai a hau kabari a zamna malik yace abinda ake ni alqu'ud shine alhadasu yin kari bawali ko bayan gari a bisa kabari yace amma huwa tawilun da'ifun aw badi tafassara al-imam malik da'ifi yace ko kuma mu ce batatta ce yana nunin cewa malik shi ya kade ta da wannan hadisi na 1361 al-imam al-bukhari ke ce haddathana yahya haddathana Abu Muawiya an al-A'mash an Mujahid an Tawus an Ibn Abbas radiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu marra bi qabrayni yu'azzabani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce wasu kaburburra biyu ana musu azaba fa qala sai ce innahuma la yu'azzabani lalle tabbas wa anna ana musu azaba wa ma yu'azzabani fi kabirin amma ba ana musu azaba bane cikin wani abu babba ma'ana a i'tiqadin su a kudurin su ba wani abu bane babba ko kuma ya kasance ba wani abu bane babba wanda ba a iya kiyayewa amma an bayan nan ba abinda za a ambata ka ba irin zunubi ne ai yace amma ahaduhuma amma dayan su kana la yastatiru min al-bawli bai suturtuwa daga bawali la yastatiru bai suturtuwa ga bawali kenan a ko ina ga dama cikin titi sai hudda al-awra shi yayi bawali akwai ruwaya da tace la yastanzihu min al-bawli bai tsaftata daga bawali kenan in yana yi ba ruwan shi bai kula he taba jikin shi bai kula ba wa amma al-akharu amma shi gudan fa kana yamshi bin namima yana tahiya da aikin anamimanci kenan kaga ba an ce ba wale sabi kabirin abun ba babba bane babba ne mai girman sha'ani summa akhadha jaridatan radaba sannan annabi ya kawo bawon dabino danye fa shaqqa hanisfin ya tsaga shi gida biyu summa garada fi kulli qabrin wahidatan a kowane kabari annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa guda fa qalu ya rasulullah suka ce ya ma'aikin Allah lima sanata haza me yasa ka aikata wannan fa qala sai ce la allahu an yukhaffafa anhum ma lam yaybasa me yiwa tabbas za a sassauta musu azaba kabari matukar busu bushe ba ma'ana matukar wannan bawon dabinin busu bushe ba za a sassauta musu azaba nace hadisin ibnu abbas inji al-imam al-hafiz ibnu al-mulakin ya gabata a cikin kitabut tahara kuma nan kusa malam bukhari ya mishi tarjuma babu azabul qabr min al-ghibati wal bawli baban azaba qabri da giba da bawali wanda hadisi na nawa ne ya wuce hadisi na 1178 yace wa inna ma khassal jaridatayn lil-garz abinda yasa aka kebanci bawon dabino guda biyu aka kafa su akan kabari banda sauran annabatu wa thimar sauran itace da sauran kayan gona gasu nan da yawa amma aka zabo na dabino li'annahuma atwalu thimar biqa'an saboda su suka hiddi ƴaƴan itatuwa jimawa su ne suke jimawa busu bushe ba in an ciro su sauran gaugawa bushewa suke yace fatatulu madatu takhfif anhuma sai lokacin da za a sassauta musu yayi tsawo wa hiya shajaratun tayyiba kama samma halla ita kuma itaciya dabino itaciya ce tsarkakka kamar yadda Allah ya ambace ta wa hiya shajaratun shabbaha annabi sallallahu alaihi wasallam bil mu'mini itaciya ce wadda annabi ya kwatanta ta da mu'mini kamar yadda yake cikin hadisin bukhari kamar yadda yake bata cikin kitabul ilmi wa qala yake cewa inna ma khuliqa min fadlati dinati adam shi dabino an halice shi ne daga yimbu na laka ta annabi adam wa inna ma fa'ala burayda burayda ya aikata wannan saboda koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam da yasa cikin kabari da kuma tabarruki da kuma raja'an kaunar cewa a sassauta mishi shi ma azaba abinda ake nihi da Abdurrahman shine ibnu Abi Bakara kamar yadda Abdul Haqi ya bayyana cikin jami'in shi wa fi asr kharija a cikin asar na kharija yace akwai dalili akan cewa rafa'ul qubur alal arabi ana iya daga kabari akan kasa wata dawili ha hayyai tsawo kabari in an binne na dan daga yayi tsawo li tu rafa min gairi kasar mubahatin dan a san kabarin ba dan nihin alfahari ba ayi shi ya daga amma lokacin zaga ana yi ya wuce iyaka ma yayi tsawo kamar gini zakarahu daudi al-imamu daudi asharihi ambata wa istasna qabrul muslimi bi bilal al-kufar fa yukfa siyanatan anhum kuma ana toga cewa kabarin musulmin da aka binne a garin kahurai shi kuma wannan ba za a daga shi ba boye shi za a yi saboda kare mutuncin shi nan yace da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa allahu an yukhaffafa anhum ma lam yabsal me yiwa a sassauta musu matukar ba su bushe ba me yiwa ma'anar shi me yiwa shine at-taraji wa dam'u kwadayin hakan in ta faru ma'ana hadisin zabura suwa yake akan mutun ya bar animimanci kuma ya iya kiyaye washi akan bawali kuma mutun yayi imani da azaba kabari abinda yasa ya kawo baban anan ya fi sa tarjuma sai a ci babu azabul qabr min al-ghibati wal bawli zai zo kuma ya ambaci animimanci a ciki me yiwa ma'aha giba akwai giba a ciki dukkan su kuma haramun ne wasu daga cikin malaman mu yace cikin sharhin suka ce fahimar bukhari min ji al jarida alaihi jawazul julus al adamin alaihi wa la yusallimu lahu zalika bukhari ya fahimci cewa tunda aka dauko bawon dabino aka tsaga aka dora bisa kabari ya halitta kenan mutum ma ya hau bisa kabarin ya zamana yace amma malamai basu sallama wannan istinbadin ba basu yarda ba da shi fihi dilala ciki akwai dalili akan cewa wannan dake cikin kabarin nan musulmai ne dan saboda la yukar annahuma yu'azzabani ala ma duna shirk ba za a ambata cewa ana musu azaba ga abinda bai kai shirka ba wala yuzkar huwa azabuhuma yuz an yakunu sami'ahu aw kabira an azabar da ake musu tana yiwa annabi ji yayi ko kuma labari aka bashi wa mujibuhu akhbara bihi wa takhfif yajuzu bi du'a'in minhum buddatu baqa'in nadawa min al-jarid yace sassauta musu azaba da tana yiwa ya kasance daidai gurgurdan bawon dabinan nan yana bushe la anna fi jaridu ma'anan da albarka addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai ana nihin ba cewa bawon dabinan shi yake da tasiri wajen sassauta musu azaba wasu ka ce li annahu yusabbihu ma dama radaban yana tasbihi saboda matukar yana danyi ya gabata cikin wannan dahara shi bayani akan wannan wal jarid shine sa'afun nakhal al wahida jarida sumi bi zalika anna ajrida anha khusaha sai babe na 82 al imam al bukhari ke cewa babu mau'izatul muhaddisi inda al qabri babe dake bayanin yin wa'azin mai kabari a wajen mai wa'azin malamin hadisi a wajen kabari in an je makabarta malami ya tashi yi wa mutane wa'azi a gurin wannan shar'antacce ne babe guda gashi bukhari ya kawo akai wa qu'udu ashabi hawlahu kuma sahabban shi abukan shi su zamna a dabara shi a gehen shi su saurari wa'azin Allah madaukin sarki ke cewa yakhrujuna minal ajdafi suna hutowa daga kaburburra al ajdasu al qubur bukhari ce ajdasu sune kaburburra bu'sirat al qubur bu'sirat sune uthirat aka zaburar da su ana cewa ba asartu khawdi na zaburar da tabki na ja'altu asfalahu a'lahu ma'ana nasa kasan shi ya koma sama al ifadu shine al isra yana fassara mana wannan ne garibul qur'an ne ya shiga Allah mushi rahama to amma yake yana da alaka da kabari kuma magana kabarta ce ake wa qara al a'mash a'mash ya karanta ayar da kice ila nasibin yufiduna yace ila nasibin yufiduna ma'ana ila shay'in mansubin yastabiquna ilayhi zuwa ga wani abu wanda an kafa shi suna gaugawa gare shi shine tuta wan nasbu wahidu sai wahidun nasbu shine daya wan nasbu masdar nasbu kuma masdar ne ma'ana yakhrujuna min al qubur suna hutowa game daga kabari yansuluna kuma yakhrujuna ma'ana yansuluna hadisi na 1362 al imam al bukhari ke ce haddathana usman qala haddathani jarir an mansur an sa'ad ibn ubayda an abi abdurrahman an ali radiyallahu anhu qala ke ce kunna fi janazatin fi baqi'il garqad mun kasance cikin wata jana'iza a baqi'il garqad makabartan mutanen madina fa atana annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana yake nuna sun riga shi makabarta faka ada sai annabi ya zamna waka arna haulahu muka zamna a gehen shi kage yace wa qudu ashabihi haulahu yace wa ma'ahu miqdara tare da shi miqsara tare da shi da el sanda karama fana kasa fiha annabi sallallahu alaihi wasallam sun kuya da ita faja alayhim kutubi miqdaratihi miqsaratihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara yana tsattsaga kasa da wannan el sanda tashi summa qala sannan sai yace ma minkum min ahadin babu wani da daya daga cikin ku ma min nafsin manfusatun babu wata rai mai lunhashi illa kutiba makanu hamilal jannati wanna sai ya kasance an rubuta masabkinta gurinta a wuta da aljanna kowa yana da gidan shi a wuta gidan shi a aljanna yace wa illa kar kutiba sai an rubuta an riga an rubuta shaqiya aw sa'ida mai arziki ce ko kuma matsiyaciya ce ko kuma mai arziki ce ma'ana na lahira fa qala rajulun sai wani mutum yace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah tunda mun gani a cikin hadisin na Bukhari yake cewa inna Allah ta'ala qadara maqadira khalq qabla an yakhluqa samawati wal ardi 50000 sana Allah ya kaddara kadaru abinda zai gudana da tun daga farkon duniya har karshen ta yayi budget din shi ya aje tun kan hayaci duniya da shekara 50000 sai wani yace ya ma'aikin Allah afalana takilu ala kitabina bazan mu dogara akan wancan rubutu ba wana da'ul amal mu bar aiki yace faman kana minna min ahli sa'ada duk wanda ya kasance cikin mu nasa amma wanda mai arziki ne fa sasiru ila amal ahli sa'ada zai koma zuwa ga aiki na yan masu arziki wa amma man kana minna amma wanda ya kasance daga cikin min ahli shaqawa cikin masu tsiya fa sasiru ila amal ahli shaqawa zai koma zuwa ga aiki na masu tsiya in an ce ashaqawa ita ce tsiya ta lahira ba ta duniya ba kana sai yake ce amma ahli sa'ada amma su masu arziki fayusayiruna li amali sa'ada za a yusiruna za a saukaka musu aiki na alkhairi aiki na sa'ada kin wa amma ahli shaqawa amma su wanda suke masu tsiya fayusiruna za a musu saukakewa li amali shaqawa ga aiki na tsiya summa qara'a sannan sai yace fa amma man adawatta ka sai da kai karshe anan az-zaini ibn al-munayyir rahimahullahu ta'ala yake cewa mai hashiya munasabati iradi hadhihi al-ayati fi hadhihi tarjama lil-ishara ila anna al-munasib liman qa'ala inda al-qabr alla yaqsir kalamuhu ala al-inzar bi qurb al-masir ila al-qubur thumma ila an-nashr li-istifa al-amali abinda bukhari yake nihi anan munasabar da ya kawo wannan ayoyin yana nuni cikin tarjama cewa munasib liman qa'ala inda al-qabr ya dace ga wanda ya zamana a kabari ya takaita zancen shi akan ma mutane wa'azi da abin da yake kusanto musu da komawa zuwa ga makomarsu sannan kuma zuwa ga tashin kiyama kenan ya kasance yana nihin da ya buda mana ya kawo ayoyi Bukhari Allah mashi rahama wasu ayoyi wanda suna da alaka da kabari yana nihin duk wanda ya je makabarta ya kamata wa'azin da zai musu ya takaita akan abin da ya shahi mutuwa ya shahi kabarin ya shahi lahira ba wani wa'azi kan kasuwanci ba da aure da saye da sayarwa kuma ana a makabarta yayi shi akan abin da ya dace wannan shine ikhtiyarul mawdu ya zabi mawdu'in da ya dace da gurin yace abu na gaba inji al-imam ibn al-mulakkir rahimahullahu ta'ala fi ahkamihi cikin hukunce-hukuncen hadisin fihi jawaz julusu inda al-quburi a ciki mun fahimci cikin wannan hadisin ya halitta ashe a rika azamna a cikin kabari har ma ai zance na ilimi da wa'azi annabi sallallahu alaihi wasallam da yake tsatsagawa da sanda shi cikin kasa asali ne na motsa yatsu cikin tahiyya haka muhallab yake cewa ma'anan nakatu shine bil mihdara da sanda ishara ce zuwa ga ma'anoni da bambance zance da kuma halalto da zuciya da fassale shi da samo ma'anonin magana wannan hadisi asali ne ga ahlus sunna cewa sa'ada da shakawa halitta ce ta Allah da arziki da tsiya halitta ce ta Allah sabanin wasu daga cikin yan bid'a yan mujabbira ne suke cewa dan adam shi yake halakar da kanshi ko amin ne shi ya halici aikin shi bi khilafi qawlul qadariyya sabanin wa qadariyya wanda suke cewa sharri ba halitta Allah bane kuma akwai raddi ga ahlul jabr wanda suke cewa la ya'ti shay'u illa huwa yakrahuhu mutum bai je ma wani abu sai ya kasance yana kin shi wa taysiru diddul jabr ala tara baka gani Allah inna Allah tajawaza li an ummati maskurihu alai Allah ya ma al'umma ta gafara abinda aka tilasa mishi akai taysiri shine ayatul isra shay'u yubu ya je ma abu yana san shi wa sai kula dana auda yace zan mu koma ga wannan mas'ala cikin kitabul qadr insha Allah wa fihi a cikin tankisin ru'us sun kuye kauna a wajen jana'iza mutun ya bayyana kushu'i da tunani cikin sha'anin lahira mutane in sun halarto jana'iza magabata Allah musu rahama ɗaya zai gamu da abokin shi na kud da kud wanda kullun tare suke daki ɗaya ma suke kwana ko magana bai mishi ko sallama ba zai mishi ba har sai sun bar makabarta wannan bai ma san da shi ba dan kowansu ya shagalta da abin da ke gaban shi na tuna mutuwa da abin da zai biyo baya bussu dariya a cikin makabarta kaga nan gurin sabanin abin da muke mutuwa wa'azi ne Allah yana mana wa'azi ne cewa kai ma ka tuna cewa gobe kai ne za a kawo na kuma ka je kana ta kyakyata dariya kana daukan saluya tana kara a cikin kabari yace wa ra'abahum rajulun yadhaku wani ya ga wani yana dariya a cikin makabarta ya rantsuwa da Allah cewa har abada wana na kare maka magana wa kana yabqa asru zalika alim salasati ayyam in an yi mutuwa kwana uku suke ba su samu nishadi ba li shiddati ma ushiru anfusuhum saboda tsananin abin da suke ji a jikin su wa hadar al-hasan da hasan da farazdak sun halarci wata jana'iza sai hasan yake cewa farazdak ma a'arta li hadzal muqami kamma wannan wunin tanadi yace shahadatu alla ilaha illallah munzu 80 sana kalmar shahada tun shekara 80 sai hasan yake cewa khuzha min ghayr ramin tarike ta ba tare da nema ba sun makara da husan yace mishi ma taqulu ya aba firaz min kake cewa ya kai aba firaz yace yaquluna hadar al-yawm khayrun nas wa sharrun nas yau suna cewa mafi al-khayrun mutane yazo da mafi sharrun mutane al-hasan yana nihi kanshi wa nafsu yana nihin da hasan da kanshi fa qala lahu sai ce ma anta bi sharrin kai ba mafi sharrin mutane bane wa ma ana bi khairin kuma ni ma ba mafi sharrin mutane bane kenan ka gane shi faraz da mawaki ne mawaki ne kenan sun gama da mafi sharrin mutane da mafi alkhairin mutane a makabarta fa lam ma tufi alfaraz da inda faraz da kayar rasu ra'ahu rajulun fil manami sai wani mutum ya ganshi cikin mahalki fa qala lahu sai rajulu sai wannan mutum ya ce mishi ma fa'alta mi ka aikata yace na fa'atni kalimati ma al-hasan wa azin da muka yi da hasan a makabarta shi ya anhwane ni yace fa alamu ka sani anna ha huna amrayna akana akwai lamari biyu kaga han mawaka in suka je makabarta wa'azi yake izin musu wa'azi yake kasancewa gare su la yabdu ahaduhum wal akhar batilun huwa illa al mujiba fi amri rububiyya wa zahirun huwa summa lazima fi haqqil ubudiyya inma huwa amaratun mukhayyala wannan ya zama na ilimin mantiki ne mun yi shi ba kowa zai gane shi ba qala daudi al imam daudi yake cewa ashari kar kataba Allahu af'al al ibadi Allah ya rubuta ayyukan bayu da abin da zasu koma gare shi kafin ya halice su bayu bisu huta daga cikin ilimin Allah kuma bisu huta ba kuma ba a hana su ba su yi aiki Ulusu sai nace yuqalu ana ce wajibatu sa'ada wa shaqawa bil qada'il azali wana mai arziki ne na lahira ko matsiyaci ne wannan an kare da shi tun hukuncin Allah na fil azal wal qadrul ilahi fala fa'idata illa takalif da wannan kadara ta Allah babu fa'ida zuwa ga takalifi yace fa inna haza a'zam shubha lin nafina lil qadr wannan ita ce babbar shubha da yan kore kadara suke tahiya akai amma shari'a ta annabi ya ba su labari ya ba su amsar da babu iskali cewa ku yi aikin alkhairi kowa Allah ya saukake mishi abin da ya halice shi dan shi in ka kana waƙe waƙe da kada kade da wasu abubuwa to wannan shine Allah ya saukake maka zaka gani wanda ya kasance yana aiki ko na alkhairi ko na sharri bai ya ga wahalar shi wanda ya kasance yana aikin alkhairi ya lazumce shi zaka ga ya zama jikin shi har kullun bai ma dauke shi aiki ba ya zama jikin shi Allah ya saukake mishi shi haka nan mai aikin sharri zaka ga wahalar da zai yi tayi da guje-gujen da zai yi tayi ya hana idan shi barci ya shine ya je can shine ya fada can duka kuma akan aikin saban Allah amma duka wannan bai ga wannan wahalar shi ma an saukake mishi wannan yake gani shine aikin shi yace abinda dai za a ce nan gurin ubangijinmu ya umarce mu da aiki kawai ba makawa mu aikata aiki mu aikata umarnin shi kuma ya fake mana kaddara bai nuna mana ita balle mai hujja da ita kudan saboda tsayuwar hujja kuma ya kafa aiki shine alama akan abin da ya gabata na mashi'ar Allah saboda sababin tauqifi yace duk wanda ya kauce gami da wannan ya bace kuma ya shiga dimuwa saboda kadara sirrin Allah ne bai nuna ma kowa sirrin shi ba kai aiki abinda Allah ya sa ka ba ruwanka ce ai tunin an riga an rubuta dan wutar an aljanna ba kai aiki ba yace idan kun shiga aljanna sai a bude muku kadara sirrin na Allah kowa ya gani sai babe na 80 da nawa ne na 83 al-imam al-bukhari babe na 83 yake cewa babu ma ja'a fi qatilin nafsi baban da yazo cikin bayanin wanda ya kashe kai wanda ya kisan kai yace ibn rashid yake cewa maqsudut tarjuma hukmu qatilin nafsi abinda bukhari yake nihi da wannan baban hukuncin wanda ya kisan kai yake so ya bayyana mana abinda aka ambata cikin baban wannan qatilin nafsi wanda ya kashe kanshi fa huwa akhas min at-tarjuma sai zamana abinda ke cikin baban khas ne kuma abinda ke cikin tarjuma am ne cikin baban am ne walakinahu arada an yalhaqa bi qatil nafsi qatil ghairihi min babi aula sai dai bukhari yana nihin cewa wanda ya kasa kanshi an sa shi cikin wannan ukuba to min babi aula a ce wanda ya kashe wani li'annahu idza kana alhaliku amma da wancan aka sayo wanda ya kashe wani to wanda ya kashe kanshi ba zai shiga ba karkashin hukuncin amma wanda ya kashe kanshi ma ga hukuncin da shike kai to min wani babu aula wanda ya kashe wani ya biyo bayan shi shi ma a ce hukuncin haka ne yace idan wanda ya kashe kanshi zalumcin shi kaga bai yi ta'addi ba kanshi ya zalumta kawai amma aka mishi wannan mummunan narkwa to min babu aula a ce ya kashe wani ne ibn al-munayyir fil hashiya yace a al'ada ta bukhari idza tawqafa fi shay'in idan yayi tawqufi cikin wani abu tarjama alaihi tarjama mubhama sai tarjama ruhuwa ka annahu yunabbihu lana so yayi maka nuni ala tariqil ijtihadi akan hanya ta ijtihadi da bincike kaga nan babu ma ja'a fi qatilin nafsi bai ce maka ba kawai cikin hukuncin shi ko kaza ko haramci ko sakamakon shi sai ya bar maka kofa tarjama alihi tarajim mubhama wa qarna qala nuqila an malikun an rawaito daga malik anna qatilin nafsi la tuqbalu tawbatuhu cewa wanda ya kashe kanshi ba a amsa tuba shi har abada to ina tubar da ta amsi ne aka kashe kan shi ne zunubin kuma yana kashe wallahi rayar ta ina zai yi ta tubar yace wa muktadahu Allah ya salla alai abinda wannan zai hukuntar cewa wanda ya kashe kan shi ba a mishi sallah wa huwa nafsu qaulul bukhari kuma maganar malik ita ce nafsu ra'ayin bukhari rahimahullahu ta'ala yace qultu nike cewa Allah al-bukhari mai yiwa inji bukhari inji ibn hajar yana nihi da wannan abinda ashabu sunan suka rawaito daga hadisin jabir ibn samura Annabi sallallahu alaihi wasallam an zo mishi da wani mutum da ya kashe kanshi da majaujawa Annabi bai mishi sallah ba sallallahu alaihi wasallam a wata ruwaya ta Nisa'i yace amma ana fala usalli alai Annabi yace amma ni dai bazan mishi sallah ba lakinnahu lamma kan lam yakun a shartihi sai dai da zamanin hadisin bayyakan sharadin Bukhari sai ya nuni a gare shi da wannan tarjuma sai ya kawo hadisin da ke kama da ita wanda ya ta kissar wanda ya kashe kanshi a cikin nan Bukhari sai kawo mana hadisi guda uku a cikin baba na farko al-imam yace hadisi na 1363 haddathana musaddadun haddathana yazid ibn zurai haddathana khalid an abi kilaba an sabit ibn dahak an annabi sallallahu alaihi wasallam yace man halafa bi millatin ghayra al-islam kaziban muta'ammidan duk wanda yayi rantsuwa da wani addini wanda ba na musulunci ba yana mai ƙarya muta'ammidan yana mai dagangan fa huwa kama qala kamar yadda ya faɗa ni yace na rantse da Allah inna muke magana suna rikici da matar shi inna muke magana akan wannan magana ni ba yahudi ne to annabi yace in ya mata magana fa huwa kama qala wa man qatala nafsuhu bi hadida wanda ya kashe kanshi da abun nan da ƙarhi wuka ko takobi uzuba bihi fi nar jahannam da ita za a mishi azaba cikin wutar jahannama wa qala hajjaj ibn minhal hajjaj ibn minhal yake cewa dare to ina tura wanda rayuwa an ta musu kunci ya sa dau bindiga san halbe kansu a kiyama ita ta zama azaba su bayan cikin wuta fa wutar daban da ma ita an san ciki gake kuma abun za a yi ta maka azaba da shi yace haddathana jarir ibn hazim an al-hasan yace haddathana jundab fi hadhal masjidi cikin wannan masallaci ya bamu labari fa ma nasina bamu mance ba wa ma na khafa an yaka zuba jindu kuma ban mujin tsoro a ce jindu bi yayi ƙarya ala nabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi sallallahu alaihi wasallam muna da tabbas da gaske yake qala yace kana bi rajulin jirahun wani mutun ya kasance yana da ƙurji da rauni fa qatala nafsu sai ya kashe kanshi ya ga da wannan wahala gwada ma ya kashe kanshi ya huta fa qala allah sai allah yace badarni abdi bi nafsi bawana ya riga yana da kanshi shi da kanshi ya kawo kanshi haramtu alaihi aljanna na haramta mishi aljanna har abada na gaba na 1365 al-imam al-bukhari ke cewa sana abu al-yaman akhbarna shu'aib haddathana abu zinadi an al-araj an abi huraira qala yake cewa qala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa allazi yakhnuqu nafsuhu wanda ke makure wuyan shi yakhnuqu hafin nari zai shake wuyan shi a wuta wallazi yata'anuha wanda ke soke cikin shi da wuka ya tsanu hafin nar zai ta suka cikin shi a cikin wuta wannan zai ta kasance ita ce azaba shi ita ce ukuba shi wannan sune hadisi guda uku da al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ya kawo sai al-Imam Ibn al-Mulaqin al-Hafiz rahimahullahu ta'ala ya ce idan wannan ya tabbata to ma'anar cewa fa huwa kama qala wanda yace shi yayi rantsuwa akan cewa shi bai yahudi ne annabi yace kama yadda yace ne yuridu abin da yake nahi in admara al-kufra ba'da hinsihi in ya kumshe kahurci bayan kariyar rantsuwar fala yakhruj min al-iman bil halif ba zai huta daga imani ba da wannan rantsuwar ma'ana sai in ya kumshe kahurcin a zuciyar shi wa qad qala haqiqa yana cewa man qala wallata wal uza duk wanda yace wallata wal uza fali qul la ilaha illallah yace la ilaha illallah yake nuna cewa bai huta daga musulunci ba matakar ba yayi nihin huta daga cikin abin nan ba a cikin musuluncin ba qala ibn battal yake cewa ajma al-fuqaha malaman fiqh sun yi ijma'i da ahli sunna cewa wanda ya kashe kanshi wannan bai hutar da shi daga musulunci ba cewa za a mishi sallah zunubin shi yana kanshi abin ne shi a makabarta ta musulmai walam yukra salatu alaihi ba a karhanta sallah a gare shi ba ba wanda ya karanta sai Umar ibn Abdul Aziz da al-Imam al-Auza'i cikin karan kansu su suka gaba zasu mishi sallah ba wa sawabu ibn battal yace amma magana da take daidai qaulul jama'a ita ce magana jama'a dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sallah akan musulmai bai hudda ba mutum ko ɗaya daga ciki da mutanen kirki da na banza sai shahidai wanda Allah karamta su da shahada su kadai za a hudda amma wanda ya kashe kanshi ba za a ce ba za a mishi sallah ba yace wal allah haza huwa da'ilul bukhari wannan tana yiwa shi ya sanya bukhari ala tabyubu huna ya kulla wannan baban ana yace na'am yukrahu lil imam ahlul fadl an yusallu alai an karhanta makaruhi ne da imam na gaba daya da malamai masu daraja su zo su mishi sallah wa kaza kullu kabira haka nan duk wata kabira daga cikin wanda bata hudda mutun daga zunubi ba wannan kuma dan mushi wa'azi ne da tsoratar da masu irin wannan aikin nashi ba dan ya kahurta ba falam yusalli shari'u ai mai shari'a bai yi sallah ba annabi bai yi sallah ba ga wanda ya kashe kanshi da majawajawaccan da maqatul fil fi'atil bagiya da wanda aka kashe shi a cikin bangaren masu zalimci yusallu za a yi mishi sa'uwanka wa yusalla alaihi a yi mishi sallah khilafan li abi hanifa sabanin abu hanifa Allah mishi rahama ibnu abdul hakim yake cewa al imamu in sha salla ala mar jamahu fi haddin liman shugaba in ya ga dama yana iya yin sallah akan wanda aka kashe akan haddi ko na zina ko na sata ko makamancin shi ma'ana sata ba kisa bane fa innahu saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam salla ala ma'iz wal gamidiya yayi sallah ga ma'iz da gamidiya wanda aka kashe a haddi an rawaito cewa bai yi ba sallah ga ma'iz kuma bai hana ayi sallah a gare shi ba na gaba da yace bawana ya riga ni da kanshi ya kashe kanshi da kanshi na haramta mishi aljanna da ma sauran wannan hadisan malamai suna daukan su ne fi waqatin duna waqatin wani lokaci ba wani lokaci ba ya ma'ana abinda ake nihi in arada Allahu an yufza alaihi wa iduhu in Allah ya ga dama ya zartar mishi da mummunan narkon cikin mu'irin da yake ma masu zunubi mummunai kuma yana da zabi bil khiyar inda ahli sunna kuma yana da zabi a wajen al'an ahli sunna shi yasa mai abin nan mai risala yake cewa waje alaman lamitum sa'iran ila mashi'atihi Allah ya sanya wanda bai tuba ba shi yana kalkashin mashi'a Allah in ya ga dama ya mishi gafara in ya ga dama ya azabtar da shi insha afa anhu insha azabahu in ya ga dama ya mishi afwa in ya ga dama ya mishi azaba sannan ya shigar da shi aljanna a dauke mishi dawama a cikin wuta kamar yadda zuci cikin qur'ani da hadisi mu'tazila sunne suka ta kance an shiga wuta babu zancan hutuwa har abada da mummune da kahure har abada duk wanda ya shiga ba hutuwa qaryata qur'ani ne Allah yana ta khalidin fiha abada wani yace za a hudu wasu duk hadisan da suke nuna cewa an shiga ana huddo da masu zunubi mu'tazila ba su yarda da su ba qala Allah ta'ala Allah yana cewa gafiru ma duna zalika liman yasha wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qadu wanda yace la ilaha illallah an haramta wuta a gare shi ma'ana dawama ma'ana ce badara ne yayi gaugawan mutuwa bai yi jinkiri ba lokacin yazo da karan kanshi yace haramta alaihi aljanna na haramta mishi aljanna ma'ana ba zai shige ta ba aljanna madaukakiya haka nan wanda ya makure wuyan shi ko ya soke kanshi kuma ana iya daukan hadisin cewa wanda yake ganin halaccin kashe kan nashi shine cewa an haramta mishi aljanna shi kuma haramci ne na har abada wanda kuma shi kanshi ya san cewa sabo ne kashe kai amma yayi saban Allah ya kashe kanshi to wannan shi ba za a ce zai dawama ba har abada a cikin abin nan a cikin wuta baya huta bane daga cikin musulunci kamar dan ta kasance kafara ne ga wacce rantsuwar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadu wannan magana hadisin yana da sababi sun saba can da aka musulunta da Lata da Uzza da shi suke rantsuwa to bayan musulunci ya zama bakin mutun sai ya kubce ya ce wallata wal Uzza ina rantsuwa da Lata da Uzza to in yayi wannan kafarata bai huta musulunci ba saboda sabaqul lisan wanda mai muftasar ya kawo shi labi sabaqul lisan in ba harshe bane yayi rinjayi a wajen rantsuwa ba a aiki da shi to wannan ba ya huda shi daga musulunci ba kafara kawo fadin kalmar ne yace la ilaha illallah duka wannan ba za su shiga cikin kahurci ba saboda ba suna nihin abin nan ba amma mai muktasari ke cewa inni wa inni taqada ta'zima kafara in ya kudurce girma dan yana ga girman wannan abun ne yayi rantsuwa da shi ya kahurta amma in dan halshen shi ne faɗa shi kuma kaba'iruz zunub ne ba abun nan bane a wannan sai in an tabbatar mishi cewa tabbas in kai shi kazakin nan ana da yaqini a iya sanin su cewa kashewa yake to wannan shine wanda yayi za a ce ya abun nan za a ce ya kashe kanshi yana da wannan hukuncin amma wanda galibi za a ce ya bar cin kaza mai tansun ya bar cin gishiri ya bar cin kaza shi ba an ce ana da tabbas mutuwa zai ba an ba shi dai cewa ciwon zai yi tsanani in ya ci gaba da wannan ba zai warka abun samun warkewa ba ba yana nihin ya riga yin ajalin shi bai yi ba ma'ana duk da ajalin yayi ya ki bari kadara ta dauki ran shi ya bari shi ya gaugawa ya kashe kanshi amma duk wanda kashe kan nashi da wanda ya auna duka lokacin shi ne yayi wannan muna koma gare shi ma fa alallahu bika a gagoce mu ga ko labari da ina ga mun tsaya a nasaba'in labari na 76 ne zan mu gani wa qala abu muhammadul labbad yake cewa rahimahullahu ta'ala ra'aytu rabi'an al-athar fil manami naga rabi'un al-athar cikin mahalki fa qultu lahu nace ma fa'ala allah bika mi allah yayi da kai fa qala fil janna yace muna cikin aljanna fa qultu sai yace kai fa halukum fiha ya halinku ya kasance ciki qala taratan takhzarufu lana al-jinan wani lokaci aljanna take mana qawa wa taratan tuhirfu ilaina al-hur wa al-hur al-ain wani lokaci matan hur al-ain suke zuwa gare mu wa taratan tasqu lana al-hujub wani lokaci kuma shamake ake hudda mana qala sayati fa qultu lahu sayati fa man a'lamu manzilatan anta amkula waye hijirman daraja da matsayi kai kowa ne wasan malana rajulan ma'rufan ya ambaci wani mutum wanda sun san shi a wajen su fata basama sai dariya ce kulluna jama'ana fi hadiqatin wahida rami da shi duka cikin garka ɗaya muke ya anifi janna wahida na rami cikin aljanna guda ma'ana guri ɗaya muke da shi wa na ai makwabcin mu ne